على قاعدة مالا سنجريا.
اي بسم الله.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تضربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, today is the 25th day of Ramadan, the year 1437 after the Hijrah of our noble Prophet alayhi salatu wasalam, the day which corresponds to the 30th of June 2016. Allah is still narrating to us His commandments. In the last verse, we dealt with 5 or 6 commandments of Allah, which started with that we should not associate anyone with Allah, and that we should be good to our parents, and that we should not kill our own children because of fear of poverty, and that also we should not come close to anything that is sinful, and that also we should not kill any soul which Allah has not sanctioned to be killed or authorized to be killed. Okay, today Allah will continue with the 4, that we should never eat the wealth or the wealth of the orphan, except which is better, and we should, until when he has reached his strength, mental and physical strength, well, we should hand over his wealth to him. And also Allah wants us to always fulfill the scale and the measure. Whenever we trade, we should fulfill the scale and the measure. We should not reduce anything in the case of selling, and we should not add anything on the scale in the case of usury, because adding more on a scale is usury. Reducing anything on the scale, that is means you are stealing somebody's goods. So Allah has forbidden that. From here, we understood then, like the scholar said, the reason for having usury is when you are dealing with currency or money that is weighed. And we yesterday explained in details the position of the 4 school of laws, the adopted position of the 4 school of laws, that there is no usury in currency except gold and silver, in which case it means categorically that banks are not dealing with usurious materials, they are dealing with currencies which does not attract usury. In that sense, Muslims working in banks should continue to do their banks, and we should aspire also to own banks so that we can bring out the Ummah from this economic stagnation and backwardness. And also, when we deal with banks, we should only finance things that are lawful. We should not use banks to finance things that are unlawful by our Sharia. Then, thirdly, which we want to tell people, yes, you can engage in banking by saving and by current account, yet you should give out the due, which is the zakah, What the zakat does is it purifies the money. Because no matter how much you want to be just and upright, some dirt will come into your money. That's why Allah has established the institution of zakat. Zakat is to purify your money. So once you give out the zakat, then your money is purified. You can do whatever you think is halal with your money. Then after that, Allah is also telling us that when we speak, we should be just, even if it is against our relatives. A Muslim should be just whenever he speaks. Even if it's against him, or his father, or his relatives, he should be just, and he should say the correct thing. This is what Allah wants from us. Allah doesn't want you to lie for him, to lie for the Prophet, to lie for anybody. Allah does not need your lie. Don't tell lies even for Allah, because you can tell lies against, and you can tell lies for. Allah doesn't like your lie. Even if it's to promote Islam, don't tell lies. Just be honest. Whatever you do, be honest. Scholars should take care of this. They should be honest when they narrate. They should say exactly what is said. If they don't do that, then they are committing sin against Allah. Then the last commandment, which is the 9th or the 10th, depending on your accounting, وَبِ أَحْدِ اللَّهِ أَوْفُ. You should also fulfill all your obligations. Once you write an obligation in the name of Allah, this is what so-so person has agreed with so-so person, you should fulfill this agreement. Allah, if you don't do that, then you don't honor or you don't revere the position of Allah with whom you have the agreement. Among the agreements I had, it's marriage. Marriage is a contract. You should respect your wife. Because of the contract you took from Allah, that you protect her. Our constitution is a pledge between us and non-Muslims. We should respect it, that we should stay in peace without injuring each other, and that everybody is allowed to practice his own religion. We should obey that obligation. And also in your working place, you are given contracts, you are given work. Your work starts 8 o'clock and it ends 3:30 or 4, from 8 to 4. This is an obligation. This is a contract. You should be there 8 o'clock on the dot. And you should not leave the work until 4 on the dot, except if you have taken excuse from those who are in charge of you. Otherwise, you are eating haram. Otherwise, this is great corruption. So we should fulfill our obligations. This is what Allah said. This is what Allah is giving us, the commandment, so that we will remember. If you keep these commandments of Allah, then you have no problem. This is the straight path of Allah, and that Allah has promised you paradise in the end. Allah also explained that this commandment is not only us. He has given the other nations commandment. He has given Moses the book, which contains the 10 commandments, teaching Bani Israel, or the children of Israel, how to conduct their lives in us. It's not something new to us. So we should stick to the commandments of Allah, so that we have peace on earth, and blessing and bliss when we meet Allah in the day of judgment. So, Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya Allah ya kawo mu 25 ga watan Ramadan shekara 1437 bayan hijiran manzon Allah. Sannan kuma yau 30 da watan June shekara 2016. To yau kuma za mu ci gaba da wasiyar da Allah ya musulmi. A yau Allah ya ce wala taqrabu malal yatim. Kada ku kusanci dukiyar maraye. إلا بالخصلة التي هي أحسن. سيدي ده حال ديك يا في كاو وانو ما في كاو وهي ما فيه صلاحه. شيني دو أبن ديك جار دوك يشي ذاك إيا أمفاني ده دوك يمراي كي كاسو وانشي كتي مكانشي دومين دوك يشي كده زكاة شينيتا sannan Allah ya ci hatta ya bulaga shiddahu hasiya ita karfin shi wato mafi karfin shi ai bayan ya hatalin lokacin da zai mafalki wa yasiru baligan rashidan ya kasance kuma shi ya zama baligagge mai wanda ya shiryo wato ya zama jikin shi da kwakwalwar shi duk sun balaga fa ina idin sallamu alayhi ku sallama mishi ku ba su kayan su wal ashaddu to me yake nufi sai ya kai mafi tsananin karfin shi shine al istishkam huwa qutul shabab lokacin da samari za su kai iyakan karfin su wannan wasin da kuma shekaru awwaluhu al islam farkon shi dai shine yaro ya fara wato islam ne mafalki wa intihahu ila salati was salatin karshen shi kuma in ya kai shekara 33 to yaro lokacin da yake shekara 33 lokacin ne yake tsananin karfin shi wato ya kai tsananin kimma na karfin shi to a lokacin in kun ga hankalin su sai a ba su dukiyar su ka huta da dukiyar maraye wa awfu bil kayla wal mizana bil qist ita ce maka fassara jiya ku cika wato ku cika mudu da sikeli bil qist da gaskiya bil adli wa tarqi bah kuma ku rakku ku bar rage tauye abin nan mudu ma'auni kuma tauye shi kun ga in ka rage kana sayarwa in ka rage kai haramun domin ka ci kayan dukiya wailul mutaffifina alladhina idza taalu ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhtirun shi in shine ake in ana in shine ki karba sai a cika mai sikeli amma shi ke bayarwa sai ya rage su ne mutaffifin to nan ba shine rage mudu da sikeli in kun lura inda kun bi maganar malaman mujiya akwai wasu suka ce ita riba kuma lokacin da ka nemi a ƙara maka a sikelin abin da ka bayar ziyada cikin me cikin sikeli shine wazin saboda haka zinari akwai ziyada a cikin me akwai ƙari cikin me sikeli ba cikin mudu bane cikin sikeli ashe kun ga cika sikeli shi ma shine kamar yanda ba za ka rage ba in za ka ba mutum haka kuma ba za a ƙara maka ba in zinari da azufa ka bayar in an ƙara maka wannan shine riba da Allah ya haramta ita ce riba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya haramta ita ce kuma riba da dukkan malaman mu suka ittifaki aka haramta ba haka ba to sai dai zaton masu zato Allah ya shirya da mu to wai za kuntum ya ce la nukallifu Allahu nafsan illa wus'aha nan kuma ba mu kallafa mu Allah ya ce na da damirin na nahnu ba mu kallafa wa rai sai abin da rai take iyawa qatuha wato sai karfinta fi zalika a wannan abu fa in akhta in mutun ya kuskure fil kayl wal wazn wurin awo yayi kuskure ko to wallahu ya'lamu sihhata niyyatihi Allah na sane da ingancin niyyarka ai ba ka niyyar cuta bane amma dai wannan naqasi ne da dan adam falamu an khaba saboda Allah bai dauke ka alaihi akan wannan ba kama warada fil hadith wato Allah bai dauka mutum in yayi laifi in yayi kuskure domin Allah ya san dan adam an ce gaskiya menene sai ku ce sai Allah to eh akwai wani abu da ke to sai Allah eh me ba mutum sai Allah ba irin ka kayi abu ka kasa sai ka ce eh daidai sai Allah gaskiya sai Allah daidai sai Allah domin mutum dun yadda yake na kafi ne ba zai iya ba to wannan Allah ce la nukallifu nafsan illa wus'aha wannan ka'ida ce mutarida wato ka'ida mutarida duk inda ka samu umurnin Allah sai ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah zai masa hisabi da abin da zaka iya wannan kuma ka shaidi ne ga yara mutum ya kwakwalo abin da ba zai iya ba in masu jihadi ne ina ku mutane tauhidi ma bai zauna ba tauhidi wannan wasiyar da Allah tushe ku bihi shay'an nan ba mu kare shi ba fa nan muke babin nan muka liƙe ba mu kare ba wani yanzu shi jihadi yake so ina zaka iya kallafa ma kanka kallafa ma al'umma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba zai tambaye mu wani abin da zamu iya nasu jihadi yara kuma masu bincike wa ya kallafa maka sai ka zama imam malik
waye kallafa maka sai ka samu Bukhari ka tantance hadisan da aka rage aka watsar
waye kallafa maka ka shiga rudani waye kallafa maka binciken da baka iya ba alhali addinin nan an sauƙaƙe shi sauƙaƙewan kawai bi zaka yi kace a'a wai sai ka duba ka gani shin waɗannan sun yi daidai ko ba su yi daidai ba kafin ka bi an ce ka dauki misala ka karanta kai sallah kai azumi kace a'a sai na duba na gani sun yi daidai ba su yi daidai ba wannan kana kallafa ma kanka abinda ba zaka iya ba in kuma Allah ya dauke ka a zatonka wallahi ba zaka tsira ba ba ka gani yanzu a gaban mu akwai malami ya kallafa ma kanshi inganta hadisai bayan malaman hadisan sun ce a bari tsakanin mu da wannan magana shekara 700 malaman hadisai suka ce a bar inganta hadisai kuma wanda aka inganta da su ne ingantattu me yasa sun faɗi dalilin su me dalilin suka ce yanzu mun ga sharadin nan da aka ce dabit ab an dabit ab dabit shine wanda ya haddace maganar daga wanda ya gaya mishi ba ya rubuta ba ya haddace Ibn Salah yace sai yanzu muka ga a zamanin mu ba wanda ya haddace maganar wanda ya haddace ni wanda gaya mishi saboda haka sharadin cikan ingantan hadisi ya faɗi ya mutu kun ga ya faɗi dalili ko saboda haka kada kai ganganci la yatajasar kada ku yi ganganci bayan mu ku zo kuna inganta ne hadisai to amma ka san mutum kullun kaman biri yake biri wai aka ce in an wani biri in ana so a kama shi kun san da ake yi a daji icce za a samu sai a kwakwaye iccen wurin bakin karami amma ciki babba sai a saka wani abu a ciki shi biri in ya hango ana kwakwaye icce yana jira a tafi bayan an tafi in ya zo sai sa hannun shi ciki sai kama wannan abu yana so ya me to kuma ba wurin fita sai ya sauje a kame shi domin me shi biri da ya ga abu shi sai ya ga ƙarshen abu to na ke kama shi to haka ɗan adam kusan ɗan adam na da wannan duk abin da aka ce kar a yi wani lokacin ne zai ce me sai na yi to wai dan sun ce sai sun yi shikenan sai ya nuna hanyar siratul mustaqim la ba shi ne siratul mustaqim ba an hana inganta hadisi kowaye mai inganta bayansu ba hujja ba ne shine ya gangancin shi mazhab kuma duk wanda ya ce ba zai bi mazhab ba gashi yanzu malamai takwas sun haɗu sun ƙirin mazhab sun ce za su yi istiqlali da ijtihadi akwai randa malamai suka yi ijma'i kada wani ya yi istiqlali da ijtihadi kada wani ya ce ba ruwana da a'imma ni zan bincike na babu ka bi na gabanka malamai suka yi istiqlali gashi ma sun zo suna haramta abin da Allah bai haramta ba na ba ku misali ne a buga muku misali ba wai nazariya muke yi ba wayannan malaman ba ma shakkan su a cikin takawarsu ba ma shakkan su ba ma shakka amma abinda ne manhaji din su ne ba daidai ba manhaji wanda yace zai gyara hadisai da hadisan nan ya mayar da maganan a'immatul a'imma wannan kuskure yanzu zaka gyara hadisi kamar yadda maganan Malik Abu Hanifa Shafi'i ta yaya kuskure ne to gashi yayi kuma ya kuskure ya fada me fadawan shine muka ta karanta wannan azumi ka haramta abinda Allah bai haramta ba Allah ya tazargin Quraysh suna haramta abinda bai haramta ba ba la jurun Allah kaman ka haramta abinda bai haramta ba to haka kuma wanda suka ce ba ruwan su da mazhab su ma suke fadawa su haramta abinda Allah bai haramta ba so menene mafita a cikin wannan abu ku rike mazhabin da yazo muku ku yi aiki da shi ku daina kawo rudani cikin al'umma ita ce kawai magana amma wai yan su abin ya dame su kun san sauro yana zaune a cikin daki yana jira ka zo ka kwanta yazo ya dinga cin ka in ka fesa dan shosof ka dan me za ka dinga ji eh a'a kuka ne za ka dinga ji to na ji sauraye yana kuka a minbari an fesa shosof a sultan bello
sai mimbarin sauraye sai kuka yake tai saboda haka kada ku damu kada ku damu ba abinda nace kun ga ina zaune nan ba abinda nace ku yi sai ku bi abinda yazo muku ban kawo wani abu ba abun nan da yazo muku ku rike shi kada ku yadda wani sauro ya karkatar da ku daga abinda kuke kai to Allah ya tsare da mu to za ku ba ko wa idza qultum sannan kuma wannan magana wa idza qultum in kai magana ko fil hukm aw shahadati aw ghayriha duk lokacin da kai magana na hukunci ne ko na shahada ne ko menene fa'dilu kai adalci ka fa'i gaskiya bisidqi ko walau kana walau kana al maqul lahu aw alayhi ko da ya kasance wanda ake magana domin shi ko akan shi za wato za ku bayan ya zama dan na kusa wato kada ka duba kusancin mutum ka tsaya kai gaskiya wajibi walau kana sa qurba wannan na cikin wasiyoyin da Allah yake gaya muna ma'anar shi abubuwan da Allah ke cewa ni na haramta ba wai haramcin irin ijtihadin mutane ba fa nasi ne daga Allah bayan ya nuna ni kadai nake haramtawa sai kuma Allah yake ta'alu atla alaikum ma harrama rabbukum alaikum Allah tushrik gasu abu Allah da kanshi ke ce maka wannan na haramta din za kai magana kai fadi me kai adalci kai gaskiya Allah da kanshi saboda kuma kenan ƙarya tana cikin abubuwan da in ka hadu da Allah ran tashin kiyama yace ban bada wasiyar ba Allah ya bani ikon yin adalci da kuma fadan gaskiya
amin
wa ko wa bi ahadillahi ay mudafun li fa'ilihi ay ma ahad Allah ilaykum min al-umur al-mahduda sannan kuma da wa'adin Allah iri biyu ne da wa'adin Allah iri biyu ne wa'adin da shi Allah yayi shine ma ahad Allah ilaykum min al-umur al-mahduda abubuwan da Allah kidaya na umurnin da ya muku na wa'adin da ya muku ko aw maf'ulatun ko ko wanda yake maf'ula wanda aka aikata ai ma ahadtum Allah alayhi min al-ayman wan-nuzur ko ko ku abinda kuka yi wa Allah alkawalin za ku yi na rantsi da za ka yi da kuma bakance da za ka yi wa ghayriha duk wani abu da zaka sa Allah a ciki to wallahi ka cika da shi ka cika shi wama ja'alahu Allah min al-uhud fi ma bainakum da abinda Allah ya sa wannan alkawali tsakaninku misali mutum da matar shi wannan zaman da suke yi fa da alkawalin ubangiji ne hakan mance da haka zaman ka da matar ka alkawali kai zan dauki baiwar Allah nan kuma Allah ya halatta maka ita da alkawarin Allah zaka ci da ita zaka shayar da ita zaka tufatar da ita zaka tsare mata mutunta wa ashuruhunna bil ma'ruf ku zauna da su cikin me abinda shari'a ta sani alkawali ka dauka wurin Allah alkawali ka dauka wurin Allah amma me mutum sai mance da wannan shi zai kare ta in ta damu shi zai fitar da ita daga damuwanta to amma yanzu wani mijin shi ne ke kawo mata ma damuwa hatta gwamnati ma dai ta mutu ita ma alkawali ne alkawali kika yi zaki mishi da'a ba zaki abinda baya so ba kuma duk lokacin da yake bukata gashi nan dai to amma abun ba haka bane wai ta sai ta mance da alkawalin nan to tsakanin mu ma kai tsakaninka da mutum alkawalin Allah baka cika ba balle kuma da makwabci balle kuma da mutanen gari saboda haka muna da rauni a wannan babi muna da rauni kwarai da gaske a babin alkawari zaman mu da muke a kasan nan zaman alkawari ne tsakanin mu a zauna lafiya ko abu shi da dine shi da wanda ba mu ba mu zauna lafiya amma kowa a bashi da addinin shi in ka ƙi yin addinin ka kai ne dai kawai dan rashin fahimta amma ba a hana wani addinin shi ba haka yarjejeniyar zama take to ba yanda wasu suke fahimtar constitution suna tsammani wani abu ne wanda yake kamar an ɗauke shi kamar Qur'ani ko addini a'a constitution yarjejeniya ce in hakun yarjejeniyar zaman lafiya to ku cika da me yarjejeniyar ku to akwai ta yarjejeniyar da aka yi kuma kasashe na duniya gaba daya da musulmin da kafirin da mushrikan duka nasara da yahudu aka yi a zauna lafiya shine majalisar dinkin duniya dinkin duniyar nan zaman lafiya ne a zauna lafiya kan wani gari ya kai ma wani gari hari to shi ma auku bil uqud ku cika wa'annan uhud wannan alkawari da kuka yi duk da alkawari ka cika shi in ka cika to kana da lada in ka karye alkawarin Allah ka saba mishi yana daga cikin umurnin da Allah ya yi guda goma ko guda tara anan wanda Allah ya nuna lalle sune abubuwan da Allah ya haramta wato ya haramta mu warware alkawarin mu shine yace bai na kurko to aufu zalikum wasakum bihi to zalikum wayancin abubuwan ku ku jifa wayancin abubuwan da Allah ya faɗa guda taran nan ai abarakum billah wato ya amujiru la'allakum tadhakkarun domin ku tuno بالتخفيف وقرئ بالتشديد وتذكروا وفي الامور الخمسه الاولى بيان نفركو قال لعلكم تعقلون نفركو ناكتي والله يا مكو wannan wasiya ne domin ku hankaltu ku yi hankali li'annaha zahiratun dukin bayyanana take wafi al-arba'ati al-akhira kuma hudu na karshe wa yanzu wannan aya take magana shine
al-akhira
yace qala la'allakum tadhakkarun domin ku tuno li'annaha khafiya domin abu ne koyi ramida wanda yake koyi take la budda fiha min al-ijtihad dole sai dan ijtihadi a gane ta wa dhikr al-kathir kuma da ambato da tunatarwa mai yawa hatta ya kafu al-mukallaf fiha domin wanda yake Allah ya dora mishi wannan abun ya tsaya akan ta ala mawqif al-i'tidal ya tsaya a kanta ba tare da karkata ba ya adalci wayannan abubuwan suna bukatar sai ka tsaya ka yi tunani kuma a dinga tunatar da kai fa dukiyar maraye maganan sakeli magana in kai magana kai adalci maganan kuma wa'adi in kai shi ka cika yana bukatar mutum a dinga tunatar da shi saboda haka mu rinka tunatar da juna yin adalci a komai muke yi kamar yadda na fara dai tsakanin miji da mata wallahi in gida ya lalace gidan kowa ya lalace shine al'umma take lalacewa amma in mun riƙe alkawari muka gyara gidajenmu muka tsoro akan shari'a to za ku ga kuma al'umma gaba daya ta gyaru ba za mu samu irin wannan halin da muka shiga ba a ce gashi nan al'umma wani bangaren ta kwantsare ba iya tunkasa shi Allah ya shirya da mu to kuma kaba ba'da hadhihi alwasaya bayan wayannan wasiyoyin da Allah ya yi mana alhakima masu hikima sosai Allah ta amara Allah biha ibadahu wanda Allah yayi ma bayin shi umarni da ita wana hahum an irtikabi addadiha kuma ya hana su da aikata sabaninta dan Allah ya ce ka cika alkawali wato kada ka saba alkawali kenan yanzu Allah kuma yace wa qala
inna hadha shirabi mustaqiman fattabi'u wala تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
ما التي ثم عقبكم سنة الله بيو دواتو دبياني يلتي وعن بفتح على تقدير اللام واتو لعنك يلا والبالكسر استنافا inda an ce wa inna hadha wato Allah sabo magana ce wa inna hadha cewa wannan dinnan Allah zai wasaitukum bi yanda muka muku wasiya au jami'i ma fi sura ko kuma duk abin da ke cikin suran nan min isbatil tauhid wan nubuwati wa bayan shari'a na tabbatar da tauhidi na tabbatar da annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bayan shari'a kuma bayan ya na shari'a kun san abin da aka bayyana mai karfi cikin ayoyin nan a shari'an nan cewa ba mai haramta wani abu a cikin shari'ar musulunci sai wa sai Allah in kai ijtihadin ka kai kiyasin ka ka rike abun ka ta ka zo ka ce Allah ya haramta Allah ya shirya da mu to yace me sura hawa sirati mustaqiman wannan tabbatar da tauhidin Allah tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da shari'ar musulunci a miƙe akan ta shine sirati mustaqiman hayyata mustaqiman wa tuhalin tana miƙe fattabi'uhu saboda ku bi wannan hanya wala tattabi'u as-subula kada ku bi hanyoyi ku bi hanyar Allah siratal mustaqim kada ku bi hanyoyi ko at-turuqul mukhalafa lahu hanyoyin da suka saka ma hanyar Allah wa tafarraqa bihi wa tafarraqa ko fi hasbu ihda akwai alif lauko ihda ta'atain wa antum ma'aha wato kada ku bi wa'ansu fatafarraqa bikum wa tamilu bikum takarkata da ku an sabilihi daga hanyar Allah wato dini addinin shalqawi wanda yake mai kake wa huwa al-islam rawad darqutni an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala yace khattalana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman khatta darqutni yarwaitu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya zana masahabai wani zane khatahum khata thumma qala hadha sabilullah wannan layin shine hanyar Allah ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله اولا لا يندي ادامن شي دهغون شي سي النبي صلى الله عليه وسلم ميزان وينس زانكا كما لا يكا عن يمينه وشماله ثم قال هذه وينن لا يندني سبل حيوي ني ديوا على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها اكو وينن اكو كو كو تي هانيا اكو شيطان دكي كرا زو غريتا
ala da ta mala ga mai musulunta na ne shi
ba kana ga hausa to musulunci shine imani da Allah da manzon shi da bazan shi na farshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so kai kalmar shahada ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to ka ba da shaidan ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma ka ba da shaidan Muhammad manzon shi sai da fadawa musulmi ɗan uwanmu me sunanka ai me sunanka na da ima to wani suna kake sunan musulunci yusuf yake so to Allah ya taimaka maka ba ta yi muku yan wanku musulmi su gaba ba Allah ya shirya da mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana layi a gefen shi zana kuma in su layuka sai yace dai zana layin na farko ce haza sabilullah dai zana wayan ce kuma yace hadhihi subul wayanna hanyoyin ala kulli sabilin min shaytanun yad'un ilayha akwai wani shaytanun akwai wani shaytan wanda yake kira zuwa ga wannan hanya fa qara'a hadhihi al-aya sai Allah ta annabi ya karanta wannan aya kun ga shi yasa musafiru jatta anan mu nuna muku abu yana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ka samu sunnan gashi ana karatu sai annabi tsaya yace ku bari in zana muku wani abu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana layi haka tsaye a ƙasa suna kallo layi yace wannan layin shine sabilullah hanyar Allah sai kuma a gefen shi to nan malamai sun samu sabani domin me ake nufi ya zana wayansu layukan ne a dama haka ya zana wayansu layukan ne haka a dama koko haka ya zana su a kwance koko a kwance zana su Allahu alam amma shin ko a tsaye ne ko a kwance ne zai canja ma'anar cewa hanyar Allah yake ni daka to yace a kowane hanya akwai shaytani yana kira zuwa ga wannan hanya ko anan din ne ko anan aneba sai mun siratal mustaqim bace wannan shine demonstration kaman powerpoint ne ai wannan abu dan ka fahimci abun nan demonstration to domin wani shi zai ga to kishi masallacin nan wai kaga an sa wani computer ana wasu abubuwa shi ba za a ci gaba da karatu ba shi ma karatu ne ai Allah ya shirya da mu. Allah ya shirya da mu. To a kowace hanya akwai shaytan yake kira zuwa gare ta. Saboda haka ku kiyaye. Kun san yanda za ku guje wa shaytan. Ku zama kullum kuna tare da jama'a. Kana tare da jama'a. in kana tare da jama'a to akwai saukin shedanya halaka ka hadiya ilimi shi yasa kun ga ilimin nan da kuke gani da fasaran nan da kuke gani ta zo mana ne jama'atan jama'a jama'atan jama'a in kace zaka fita daga wannan jama'a kai ma ka duba nafsi wallahi zaka bace domin akwai rufiki da baka san irin shi ba a ciki in kai istiqlali da nafsi wallahi tabbas zaka bace domin me wai ji kamar ibn wahab yake gawa malik yake ba da ban malik da lais wai su malamai biyu ba na yawa ta hadisi suka ruda shi har ya cikin halaka yace amma ina ka wurin malik sai ce ka rike wannan hadisin ka bar wancan ko za za da haza shi hadisi dole sai an musu haka ka rike wani ka bar wani dole ne ba za ka ce kai duka ba in kai duka zaka zama haukaci wata ne sai ka zo liman sallan asuba kana cin abinci kai kana azumi dole sai an ci ga wanda ake aiki da shi ga wanda ba aiki da shi to suwa za su ce maka wannan su ne malaman farkon nan saboda ka ba makawa sai ka bi masa amma ka bi hanyarka domin wani shaitani can ya ce maka ba ruwanka da su sai ka ce ba ruwanka da su ka bi shi sai halaka ka Allah ya shirya da mu to sai me ibnu atiya yake ko yake hadhihi subul wayannan hanyoyin nan fa da annabi sallallahu alaihi wasallam duk ta kunshi me ta ummu ta gawe ka ta game da al-yahudiyya wal-majusiyya wan-nasraniyya wa sa'ir ahli al-milal wa ahli al-bid'a wa ahli al-dalalat min ahli al-ahwa wa shuzur fi al-furu' wa ghayri dhalika min ahli at-ta'ammuq fi al-jadal wal-khawd fi al-kalimat وهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد قاله ابن عطية وين هذه يهودية يهودانشي مجوسية مهزاوة نصرانية نصارى وصائر أهل الملل دسورا واتو ملا الدين سورا الديني ايتو نهل والملل سوما فما دي يكاو أهل البدع to wayannan musulmai ne ko an ce milla anan bid'a bid'a shine kai abinda ba a ce kai ba man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa min radd kai kai abu ba a ce kai ba dan Allah ku yi hankali ba wai ana zagin wani mutane ko ta kungiya ba ko ba a zagin kowa amma ana muku bayani ne dan ku fahimta mutane da yawa suna bid'a to barin bid'a nan shine ta ce domin in kai shi ba lada kuma ga wahala balle ma akwai kashe kudi ke sa lokaci kuke ganin malamai suna matsa irin su magana maulidi irin maganan bandiri irin maganan sun fada kalle nan irin maganan 40 track wai wani 40 track a dauko mata da yara da kanana a sa su kan hanya wai 40 da zagayowar mutuwar wani mutum ya mutu shekara 1400 da wasu abubuwa akwai hankali a kora mutane mata da yara cikin rana to wannan bid'a ce ba ta da amfani domin duk abin da addini bai zo da shi ba bai da amfani ba ka wahala a banza amma in yin wannan abun akwai shirki to sai ta zama bid'a mukaffira mai kafirtar da mutum in babu shirki bid'a ce kawai an wahala ba lada in akwai shirkin wannan shirkin ne kawo shirki amma in babu shirki fa an sha wahala ta banza to Allah tsare mu daga shan wahala ta banza to ahlul bid'a wa ahlul dalalat haka nan wayanda suka bace an ahlul ahwa ba to masu bin son zuciya irin su jahmiya irin su shi'a irin su waye kuma masu mu'tazila ga sunan dai kaɗe su to washuzuz fil furu'i shi kuma wannan kullum babin fiqhu ya fi so je ya dauko abin da ba a yi shine zai zo lalle sai an yi shi shizo abin da ba a yi abin da mutane sun yi watsi da shi shi zai kwakwalo shi ya zo sai an yi shi shizo fil furud kuma su tsananta wani ma lokaci su ce in ba shi ba kuma ma abin nan wai baka da sallah sai baka da sallah to wannan shizo wanda suka fita daga a'imma suka jawo wani abu cikin addini wanda ba a yi su ma hanyoyi ne kuma hanyoyin shaitan ne domin za su wahalar da kai akan abin da ba a yi ka wahala kun ga akwai wani hadisi tasbih صلاه التصبيح حديثي ني اروي توشي صلاه التصبيح aka tambaye ibn taymiya game da ita yace duk wanda ingata hadisin ba za a kula da shi ba domin me yace al a'immatul arba'a ba su san hadisin ba abu hanifa bai san akwai wata salatu tasbihi ba malik bai san akwai wani abu salatu tasbihi ba shafi'i bai san abu akwai salatu tasbihi ba waye kuma na kashin ahmad bin hanbal bai san akwai salatu tasbihi ba sai kuma ga can wani ya kwakulo wani hadisi da salatu tasbihi za a yi ba za ka yi ba domin rashin wadancan su san shi ya nuna kenan tabbas ne ƙarya ne kuma yin shi bid'a ne amma har zuwa kai masu suna ka bar sallar da aka sani sallar nafila masna wanda aka sani aka tabbata ka batta ka zo ka kama wani salatu tasbihi da bai da asali to su ne muta'ammiqin masu jawo shi zuwa cikin furqa'i Allah shirye da mu wanda aka yi khilafi tsakanin malamai to za a iya yi suwa kenan a tsaya ku je ta ku zauna dan nan ku ban mutum ku bar shi wani zo aka ji ku tsaya a yi bayani wani mutum ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Balarabe daga shigowa kawai sai cire wanda ya fara fitsari a ku kyale ku kaya sai abinda yake cewa baya so a ce a sake zazzaki domin wahalar da aka basu an kashe musu mutane ba shine yake faɗa ba saboda haka bai ji daɗin kiran a sake shi ba ku bari ya faɗa ba su ji daɗin a sake shi ba ni abinda nake ce ma abinda yasa nake so su gane ba yanzu ake cewa bari a ƙare ka yi magana ta ba Allah ce wa idza qultum fa'dlu walau kana za qurba in kun yi magana kullum ku yi adalci kun gane adalcin in kullum kuka yi magana ku yi adalci
wannan cikin wani ne mona ba zan yi magana
a ku bari ku bar shi mutum ba kawai ya zo ya sai mutum ya ji da wani abu da ke damun shi ku bari a warkar da shi ku bari bayanin shi ne kunga irin halin da muke ciki a wannan ƙasa to yana buƙatar komai za a yi shi da hikima a yi shi da hankali ba da zuciya ba da kaji hushi ka san shedan ya shigo saboda haka duk abin da zai fita a bakinka ba zai zama hankali ba saboda haka ka kwantar da hankalinka sannan ka yi magana ka fahimci magana amma da mutukan kayi hushi to abin da zai fito bakinka shine ta sharri so kaka ji haushi abin da sa muke cewa a fitar da shi ba ya zo fara cewa ba domin an fitar da shi ba wani abu zai iya yi ba domin ya ga ayar Allah a kan shi in kuma bayan duk abin da Allah ya mishi domin Allah ne ya mishi bayan kuma in Allah da ya mishi haka kuma aka fitar da shi kuma ya dawo da shaitancin shi in ya sake dawo da shaitancin shi to kuma ku bar shi dawa Allah kuma zai fiye da wannan ko ba ku imani da Allah ba to amma abinda muke so gwamnati ta yi muna son gwamnatin ta ci nasara muna so ta ci nasara to kuma kada ta karya dokar da aka shimfida domin makiya na can kuma suna jira an saba dokokin nan za a zo a fitar da su a zo a lika ma gwamnati wani laifi irin laifin nan kuma babban laifi ne shi da muke ba su nasiha in kana mulki ka yadda da Allah akwai shi kawai saboda haka mushrikai ne fa ake cewa in mun yi alkawalin zama in kuma suna niyan yaudaran mu dogara kan wa Allah ka dogara kan Allah kai alkawali da su fitar da shi zai cire abubuwa da yawa akan gwamnati fitar da shi zai cire abubuwa da yawa akan gwamnati a fitar da shi ba abin da zai iya a cikin kasa domin me wanda aka kama shi yana kulle bai iya ba in ya fito bai zai iya kuma ba abin da zai iya amma fito da shi din an cire magana masu hukukul insan magana masu menene gwamnati demokratiya ake kwana da yanci kuma da gaske an rubuta haka kwana da yanci ya faɗa abin da yake so an rubuta shine adalci a bar shi ya fito a bar yan jarida su yi magana da shi a yi komai a tsaya a bi komai yadda tsari yake sai gwamnati ta ƙara ƙarfi da haiba da abubuwa amma yanzu haka daga can sai an ka ihu a ce wannan gwamnatin mai danniya ce wannan gwamnatin mai kulle mutane ne ba shari'a wannan gwamnatin mai kaza mai kaza mai kaza wannan magana shi ke sukan lamirin gwamnati in kai talaka irin wannan matsalan in bai ji ciwon ana sukan gwamnati da wannan ba to ya san kuma duniya akwai manya-manyan mutane akwai ƙasashe shugaban ƙasa zai haɗu da manya-manyan shugabanni sai ce kai Najeriya ana keta haddin ɗan adam me yasa ana kulle mutum ba tare da shari'a ba ko wani loan za a bayar ko taimako na soja ko wani abu zai ce a'a Najeriya ana keta me haƙƙin ɗan adam to me yasa wannan suna dan mutum ɗaya wanda mun ga Allah ya nuna mishi ƙudurar shi Allah ya nuna mishi ƙudurar shi kuma wallahi wani abu shekara ɗaya kafin wannan abu wata rana zan je a dutse sai gashi sun tare mu na ga yara ga takobi ga ya Hussein suna wannan shirki ne duk wanda ya kira wani ba Allah ba wannan mushrik na ga abun yayi nisa na ce to bari rubuta wannan wasika ba wai kawai na rubuta dan shi ba dan shi kuma mabiyan shi su gani cewa abinda kuke na tare hanyoyin nan da kuma abubuwan da kuke na shirki ku ji tsoron Allah randa Allah zai kama ku shekara ɗaya daidai sai gashi Allah ya kama su kuma izgili suka yi suna ta izgili so ku bari a yi ma mutane nasiha ke wa gwamnati don ta ci nasara wato gwamnati ba ta yaƙi da kowa ya ishe ka in kana yaƙi da wannan sai sauran kuma kai hankuli da su a hankali wani abubuwan Allah ne zai maka wa kafallahu almu'minina alqital shi ne nasiha da aka ce a fitar da shi sannan in an fitar da su kuma ai kun san wani abu in an fitar da su yanzu kuma ai ba gidan rediyo da ya halatta ya saka sunan mutane ba tare da sun yi rajista ba in suna son a yadda da su zo su yi rajista a san su menene ne domin in ka ce su ƴan shi'a ne suke a musulun menene brother kuma su je suna sakin sabon manzon Allah da matan manzon Allah su zo su yi rajista kuma in sun yi rajista su ce za su zauna lafiya da mutane ba za su kare hanyar mutane ba ba za su zagi sabon mu ba ba za su yi ba za su yi ba za su yi ba kaga an huta da kuma me shi an cimma da kuke magana su zo su yi a nazzama su to mu ma ahlus sunna jama'atul izalatu bid'a wa iqamatus sunna lokacinta ya zo shi sama lokacinta ya zo ta haɗe ko ta haɗe fi sabilillahi ko ta haɗe don tsoron mai bala'i ko ta haɗe fi sabilillahi ko ta haɗe don bala'i dole me yasa domin in an ce an yi canji ana son mu komai ya zama kan me kan tsari ba zai yi wa jama'a biyu duk suna kira zuwa sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace irin wannan dole a hada kansu wa in ta'ifatani min almu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra wa qatilu allati tabghi hatta tafia ila wa amrillah haduwa ya zama dole kuma mai sauki ne latin ne latin jama'atul izhar fi bid'a wa iqamatus sunna da ya fito nan gida aka zo aka ba malam shi hannun shi da malam gwamnati waye ta ba malam ma'anar shi kenan kai me ka lura da su to kusa malam mai tausayi wannan yazo ya maya tsake to ba komai Allah ya tsawake wannan zai ce mai ba komai to Allah ya tsawake to yanzu ba lokacin magana Allah ya tsawake bane yanzu dole su haɗu akan lasin ɗaya kuma ba za a cuci kowa ba duk wanda yake cikin jama'atul izaratul bid'a malami da aka assasa ta zamu yanke zuwa shekaru ba maganar trustee ake yi ba trustee aka ba certificate ba su ake yi ba jama'atul izaratul bid'a wa iqamatus sunna malaman da suka aka assasa ta da su wayannan malaman su ne majlis ta'sif jama'atul izaratul bid'a wa iqamatus sunna su ne za a damka ma kungiya su fitar da constitution a yi zaɓe a cikin su sannan ba wanda zai shiga majlis din nan matsalan sai mun ci yayi shekara 25 a cikin kungiya ana gani yana wa'adi bai karkace ba ba za ka zo kawai akan rana ba kowane fasahaka kawai ka shigo cikin al'umma ta haka ake karkatar da al'umma wani sabon mutum ya shigo wanda yana da ilimi da fasaha to zai shaɗan ne sai ya shigo kuma ya karkatar da ku duk haka ake yi ba za su yadda sabon mutum ya zo ba cikin waɗannan tsofaffin nan da aka kafa ta a Jos waɗannan tsofaffin malaman nan su sake taruwa a musu majalis ɗin ke da ƙarfi ba wani mutum ba duk abin da za a zartar sai majalis ɗin ya zartar sai a ce to chairman secretary ku zartar an kire rikici a cikin al'amarin nan wanda ya san ya sa kuɗin shi ya yi makaranta ko wani abu jama'a ba ta so riƙe makarantarka domin mu dawo a fara wa'azi na gaske kiran mutane zuwa sunna ƙauye mun ba mutane Fulani ba san inda suke ba an bar mutane ƙauyawa cikin abin na duhu muna nan kawai sai faɗa muke kan minbari abin ya isa a ce an zo canji da wato mutane suna tsammani ni ba na tare da canji ba san ni ne canjin ba saboda haka insha Allah bi iznillah canji ya zo Allah ya shirya da mu ذلكم وصاكم به قو ابن عطية ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وإن وسيو إنن دع الله يأي ذلكم وعدو قو إنن دو من لعلكم تتقون كرر توتيه دو من كجز أوران الله على سبيل التوتيه دو من وعدو يقال تبت لدى وسيو إنن a hanyar tsara tabbar da ita wali ma kana siratul mustaqim huwa jami'ul taklif wa amara ta'ala bi ittiba'iha to tunda ya kasance siratul mustaqim wato hanya wanda ke miƙaƙa ita ce ta tattara ta kunshi dukkan abin da aka dora ma bawa amara ta'ala wato Allah madaukaki sai umurni bi ittiba'i a bi wannan hanya wala ala sabilis sayyi'a jahannam bin hanyoyi wanda yake wato muyagun hanyoyi حسب ذلك بالتقوى لأن يقال وأنه أمرني بتقوى التي هي اتقاء الله تقوى إتشي وصومتين يعني سنشيوتا يقال كان في دغوتا إذ من اتبع صراطه ومن دون دي بحنيا الله نجا يا سيرا النجاة العبدية سيرا نهار عبدا وحصل على السعادة السرمدية كما يا سامو واتو يا سامو سعادة واتو فرن كتي دا أزلك نقر شيء السرمدي وان دي بكبير نقر شيء Allah ya samu cikin wannan sa'ada azamadiyya. Amin.
Alhamdulillah.
ya gamsu to ya gamsu to insha Allah ranan asabar ne za a rufe karatu biiznillah Allah ya kai mu yi akare lafiya kai jabi biyu daga Abdullahi Aliyu ubokanawa a baiwa masu musulunta Allah saka mu da alheri
Hey, this is all about the